بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما تاشي كنا يوم الفصل الثالث والعشرون فصلنا عشرون دأوكو ما لنك توا خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه صورنش النبي صلى الله عليه وسلم ديكي دقاء الله وضاءته له دكم بيجا ديكي مع الله yace wa amma khawfuhu min rabbihi amma tsoron shi da yake ma ubangijin shi wa da'atuhu lahu da biyayya da yake mishi wa shiddatu ibadatihi da tsananin ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam fa ala qadri ilmihi bi rabbihi wannan daidai gurgudan sanin da yake ma Allah shi kenan ubangijin shi kowa da ibada shi da tsoron da yake yi ma Allah daidai gurgudan sanin da yake ma Allah duk wanda hika sanin Allah kuma zai hika tsoron Allah sanin Allah kuma mun gadi cewa ana sanin shi ne ta hanyar littattafan tauhidi da aqida mu a yanzu annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya kasance wahayin shi yake zo mishi kenan shine karshe wajen sanin Allah dole zai zamana tsoron Allah shi kuma shi ma mai tsanani ne walizalika qala fi ma haddathana abu muhammad ibn attab qira'atan minni alayhi ina karantawa yana ji qala haddathana abu qasim al-tarabulsi qala haddathana abul hasan al-qabisi haddathana abu zaid al-marwazi haddathana abu abdullah al-firabri haddathana muhammad ibn isma'il al-bukhari kenan fi rabri dalibun bukhari ne yace muhammad ibn isma'il dalibun bukhari kenan haddathana yahya ibn bukair al-lays an uqayl an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib anna aba huraira kana yaqulu aba huraira kasance yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani yace la da hikmin qalilan da kun yi dariya da kadan wala bakaitun kasiran da kun yi kuka mai yawa zada fi riwayatina an abi isa tirmizi ya kara daga ruwaya mu daga abi isa tirmizi rafa'ahu ila abizar marfu'i ne zuwa ga abizar ya cike cewa inni arama la tarawna inni ina ganin abinda baku gani inda yace rafa'ahu ma'ana annabi abuzar yace annabi yace kan mutun ya ga cewa an ce abuzar ina inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dan yace rafa'ahu ila annabi marfu'i ne marfu'i kuma udhifa ila annabi inni ara ma la tarawna ina ganin abinda baku gani wa asma'u ma la tasma'una ina jin abinda baku ji addati sama sama tayi kara wa huqalat anta id kuma ya dace da ita tayi kara ma fiha mawdi as'adabu asabi ba cikin ta babu gurin yatsa hudu illa malakun wadu'in jabatu sajidat lillah sai ka samu mala'ika wanda ya aza goshin shi yana sujada tunda ayi duniya har zuwa kiyama sujada na ita ce ibadar shi yace wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dahiktum qalilan wala bakaitum kaseeran wallahi da kun san abin da na sani na sha'anin Allah da kun yi dariya ka dan kun yi kuka mai yawa wa ma talazatum bin nisa'i ala al-furush da ku ji dadi da matakin ku akan shin huda ba wala kharajtum ila su'udat taj'aluna da kun huta zuwa ga ban kasa kuna kara ila Allah zuwa ga Allah yace lawadutu ani shajaratan tu'udan nayi gurin ina ma a ce ni icce ne ciyawa bushashe su cinye ni kaga wannan tsananin kasancewar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya san Allah madaukakin sarki kuma ya san mahaliccin shi shi yasa yake cewa kenan abin da yasa shi ya san abin da bamu sanin ba kuma saboda karhin imanin nashi yasa bai huta ba zuwa ga su'udat in yaji aru ila Allah ruwai hazal kalam an rawaitu wannan zancan wadittu anni shajaratan tu'ud min qawli abi zar nafsuhu Abu Zar ne ya hadu wannan magana dan mutum shine yasa da na karanto ta tabbana da riya dan wani zai tunanin cewa annabi zai ce ina ma a ce shi ciyawa ce an cinye shi matsayin shi ya wuce ne inda ciyawa ce aka cinye shi ina manzancin zai tabbata Abu Zar ne yake hadar wannan gurin wa huwa asahu shi yake inganci cewa magana Abu Zar ce ba ta annabi ba akwai irin wannan hadisin Abu Huraira wanda mun gan shi inda bayan ya hada hadisin kuma yake cewa da nayi gurin a ce na taho a matsayin bawa ina biyayya ga ma'aihiyata shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bai gurin a ce ina ma a ce bawa ya zo bawa ba da ba wa fi hadisul mugira sallallahu alaihi wasallam hatan fa takhalqa dama a cikin wani hadisi na mugira daga annabi yace annabi sallallahu alaihi wasallam sallah yayi sallah har sai riqawun shi suka kukumbura wa fi riwayatin abatar riwaya kana yusalli hatta tarima qadama yana sallah har sai kafa shi tayi kanta tai kumburi kan alwaramu shine wanda daga ciki yake har yana yayi ruwa kumburin da har yayi ruwa faqila lahu aka mishi magana kan wannan atakallafa haza kana kallafa ma kanka wannan wa qadru fira laka ma ta gado min zambika ma ta akhar an gahurta maka abin da ya gabata na zulmuka da wanda yazo ba qala sai ce afala akunu abdan shakura shin bazan zama na baba ma mai godiya wa nahahu irin wannan daga abi salma daga abi huraira aisha take cewa kana amalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dima wa ayyukum yadiq aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dawwamamme ne cikin kuwa sai iya irin aikin shi ya kasance dawwamar da aikin shi kewa abinda zai fara irin namu a fara a bari a fara a bari duk abinda ya fara na ibada Annabi yana dawwamar da shi wa qala take cewa kana yusumu hatta naqulu la yafdur yana azumi har sai mun ce ba zai aje ba wa yafdur hatta naqulu la yusumu zai cin abinci har mu ce ba zai azumi ba wannan kuma malamai sun ce dalilin da yasa Annabi bai zaba mu kanshi wani tsari ɗaya ba na azumi dan saboda shi shugaba ne in ya ga fursa dama ta bada ayyuka busu da yawa ya azumin shi mai yawa sai yayi wani lokaci kuma kula da lamarin jihadi da kula da wasu ayyuka an san ta hukuma yayi ta cin abinci har sai an ce ma ko bai yi azumi ba wa nahahu an ibn abbas wa ummu salma wa anas radiyallahu anhu wa qala yake cewa kunta la tasha'u tarahu fil layl musalliya illa ra'aytuhu musalliya ba zaka kasance ba kana so kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare yana sallah to sai ka ganshi yana sallah wala na'iman illa ra'aytahu na'iman ba zaka so ganin shi yana barci ba sai ka ga yana barci ma'ana duka biyin yake wani lokaci yayin barcin shi yana yawan sallolin shi amma bisa hana shi barci wa qala awfu ibn malik al-ashja'i yake cewa kuntuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fastaka summa tawadda na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin aswaki yayin arwalla summa qama yusalli sannan ya tashi yana sallah fa kuntuma ahu sai na tashi tare da shi fa bada afastar ta halbaqara ya tashi ya bude baqara fala yamuru bi ayati rahmatin illa wa qafa fa sa'al bai zai wuce wata aya ta rahama ba sai ya tsaya ya roka wala yamuru bi ayati azabin illa wa qafa fa ta'awwaz bai zai wuce aya ta neman tsari ba sai ya tsaya ya nemi tsarin summa raka'a fa makasa bi qadri qiyami sannan ya tsaya yayi tsaye daidai gurgurun tsayuwar shi ya kule yana cewa subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama summa sajada sannan ya sujada wa qala misal zalika kuma ya hade irin wannan summa qara'a ala imran sannan karanta ala imran summa suratul baqara sannan karanta suratul baqara yaf'alu zalika yana aikata haka daga huzaifa kwatankwacin wanda yake cewa sajada nahwa min qiyamihi yayi sujada irin tsayuwar shi wajalasa bayna sajadatayn nahwa minhu kuma yayi zama tsakanin sujada irin wancan nan sujada da ruku'u ba ana nihin tsawon su ya kai karanta baqara da ala imran ba dan a ruku'u ba za a yi wannan ba haka nan sujada ana nihin yadda wancan suka yi tsawo shi ma ruku'un haka yi tsawo da ya dace da shi kuma sallah haka ake so in dogo tsayuwa kai to ruku'u ya zama dogo in dogo ruku'u kai wannan tsayuwa kai sujadan ma ta zama na doguwa kada ya zama ka karanta baqara kuma ruku'u ya zama na kawai tasbihu uku nan uku rakai a shi ma ya zama na mai yawa wa qama hatta qara al-baqara wa ala imran wa nisa'i wal ma'ida ya tashi ya karanta duka wannan surorin a raka'a guda daga Aisha take cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin min al-qur'ani layla annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da wata aya ta al-qur'ani a dare daga abdullahi ibn shakhir yanzu wannan in ba a qiyamul layl bane ba galibi yanzu sallolin mu ko qiyamul layl mutun yake wa yake yin wannan wannan wa ana zancan aikin na annabi sallallahu alaihi wasallam kullun haka yake dogo tsayi wannan in ko in ba qiyamul layl ta ramadan ba ko makarantan ba sai ko makarantan ba wanda a dakin shi daga shi sai Allah ya tashi yana karanta baqara a raka'a daya ali imran a raka'a biyu nan ma cikin masallacin ma saboda al'ada ta gudana ne ba dan ya irin shi yana so ba ba dan sai iya ba kusan dole ne
kina wannan aya ce karanta in tu'azibuhum
eh yana maimaita ta ba daga Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana karatu da aya da dare daga Abdullah ibn Shaykh yake cewa nazo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli yana sallah wali jawfihi azirun ka azirul mirjar a cikin kirjin shi akwai kuka kamar kuka irin na wannan tukunya ma'ana kuka yake na tsoron Allah kamar ka ce tukunya ce take tafasa Ibn Abi Hala yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawasilul ahzan annabi ya kasance mai sadar da damuwa ne da'imul fikira mai yawan tunani ne laysa lahu raha bayya da hutu wannan Ibn Abi Hala a ciki akwai gyare-gyare da malamai suke mutawasilul ahzan mai sadar da damuwa ne kullun yana cikin bakin ciki da damuwa ba sabba annabi mace sallan wani lokaci dai in an shiga wani yanayin amma ba ko da yaushe ba zama da mulmushi da sakin huska shine halin shi haka laysat lahu raha bayya da hutu ko daya shi ma wannan mun gani can baya cewa yana sallah amma yana yin barci wa qala yake cewa sallama ni la astaghfirullah fil yawmi mi'a marra ina neman istighfarin Allah a cikin dare so 100 wa ruya an ce 70 marra daga ali yake cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sunnati game da sunnar shi sai yake cewa al ma'rifatu ra'su mali sanin Allah shine kan duki uwa kudi na wal aqlu aslu dini hankali shine asalin addini na wal hubbu asasi so shine asalina wa shauqu markabi kuma shauqi da bege shine abun hawana wa zikrullahi anisi zikirin Allah shine abun daiba kewata wa siqatu kanzi yarda lamuntuwa da Allah da siqa da Allah shine taskar dukiyata wal huznu rafiqi bakin ciki da damuwa shine abokina dukan mai inganta ba shine duka wanga hadisi mai inganta ba wal ilmu silahi ilmi shine wannan kina makamina wa sabru ridai hakuri shine gwaduna wal rida ganimati yarda kuma ita ce ganima ta wal ajz fakhari gajiyawa ita ce alfaharina wa zuhdi hirfati dukani malamin suka ce da ko alamun da ake gane hadisi cewa bai inganta ba auna shi da wasu hadisan ingantattu sai a ga ya ci karo da su kuma ta hanyar ba yadda za a gama kansu nan ba yayi ba annabi ya ce bakin ciki shine kullun cikin damuwa da rin kwanciyar hankali halin shi ba haka bane to irin wannan idan mutun ya dauke su sai ya zamana yace a cikin littafin ashifa ya kawo shi kuma shi kanshi ya san yana da rauni amma dake ya san mai bincike yayi littafin saboda masu karatu ba an shige ba wanda basu san sha'anin ba walaqinu quwwati imani da yaqini shine karhi na wasiriku shafi'i gaskiya ita ce ceto na wa da'atu hasbi ya da'ar Allah ita ce da sabata wal jihadu khulqi jihadi shine dabi'a ta wa qurratu aini fi salah ai sanhin ido na jin dadi na a cikin sallah ne ka ganin kasam yace daga tazkiratul mawdu'at hadisi na 87 hadisin ƙarya ne kare mafi sharrin hadisi shine hadisin ƙarya mawdu'i ne hadisin ƙarya ne wannan bai inganta ba wa fi hadisin akhar wani hadisi da banke cewa samartu fuadi fi zikrihi ya'an itatuwa zuciyata shine cikin zikirin Allah wa gammili ajil ummati kuma bakin ciki na saboda al'ummata wa shauqi ila rabbi azza wa jalla kuma bege na zuwa ga Allah kenan ya fassara wasu kalmomi ne can da suka zo a cikin abin nan da ya gabata wannan ke nuna mana ɗan uwa dole mutum sai ya kasance yana neman ilimi in ba wannan ba zai kasance babu yadda zaka iya in ba mustalahul hadisi ba gare ka baka bambancewa tsakanin sahihi da mai rauni da da'ifi kawai duk abin da ka gani a littafi dibi zaka kawai haka ne duk abin da ka gani littafi gani zaka haka ne alhali ko malamai sun yi bayanin cewa kazakin nan bai inganta ba dole irin wannan neman ilimi ya zama wajibi ya zama tilas in ba annaba mutum zai tsaya na dokan wasu shubuhohi yanzu akwai wata shubuha wadda yanzu wani dan jinkirin da nayi wani mutum ne ya tabo na cikin majmu'a yace wata matsala ce yayi sautiyat diya amma na ce mishi ban da lokaci amma da na saurara ne ji yana buƙatar dole akai tsaye a bashi amsa abokin shi ne daga dariqa ya koma kirista kuma yake ta aiko musu shubuhohi to su ne shubuhohin ya aiko wasu yace a bashi amsa yanzu a shekaran jiya ba ka ga ba zikiri da na aiko maka to yanzu wannan ina alaka shi da addinin Allah yanzu wanda yake wannan abun dan an ce wani ya zuba mishi shubha ya koma kirista ina abun mamaki yana wannan abun da sunan addini tsalle da rawa babban mutum ya yi sama jirkito irin na abubuwa na yara wanda in ba wanda in ba dan temple ba bai iya wannan ba ma babban mutum dai wanda haka yake zama na super ba aikin shi bane bai iya wannan abu kuma ana yin shi da sunan addini yasa ko wani littafi na an huddo mun shi ko karanta shi ban yi ba shabaha kamancece ne a tsakanin lalatattun dariqu da kristanci wasu abubuwan duk daga kristanci suka dauko tusa cikin to kaga babbar shaida ga wani daga cikin wannan da'irar ya sarma ya fada kristanci gaba ɗaya ma to mun ganin da yake yi shubuhohi na harko yake cewa menene yasa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake cewa shine harkon halittu in haka ne tun can daƙin to a ina yake in shine harkon halittu ina ya labe ba gan shi ba to kaga wannan shubha ce wanda bai karatun hadisi za a kama shi ita asali ma hadisin ƙarya ne mu a musulunci ba ma haka nan bane aqida ta musulunci lahiyayya kasancewar ka huta daga dariqa kai kake da wannan kudurin haka kalle shi a matsayin shubha da ya zama daga dariqa ne sarma ya can gurin sai ya zama shubuhohin da zai kawo wanda dama ba shubha bace a musulunci wannan ka gani kuma yace wai sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa ai a Isra'i ya amso sallah a Isra'i ya amso sallah to kuma ya akai da zai je Isra'in yana tahiyya ba a komowa ba aka ce yayi sallah da annaba ba a amso ta ba yayi ta wa koya mishi a ina ba a amso ba yayi wannan ita shubha yana da kamshin gaskiya mutum zai kawo wannan tunanin akan shi wa zai bashi amsa in mutum ba karatu ba ke ina sai bashi amsa da shubhohi da dama wanda in ba to annan lokacin da shubhohi suka yi yawa dole ne ma mutum ya tsaya neman ilimin addini shi
da wanda suka fi su fitina ɗan kala kata
wannan eh su da ɗan kala kato shubhohin su dan shubohin su wani bai isa ma zamana da su shubohin ɗan kala kato har dama dama ba nasari da su da ɗan shi'a shubohin su abinda dai baka yarda da shi bane baka gaskata shi ba alherin shi ma a sharri kake kallon shi abinda ba alheri bane maki in ya fada ruwa ma ya kace ya tsara maka kura masu hadisi duk wani abin da yazo cikin hadisi su a abokin gaba suke kallon shi muguwar fasara za su miki
to suna jin jahilai sosai
shubuhohin su suna da yawa
ne shi kuma cikin
to kaga shi ma sai mutun yana karatu kaga shubuhohin duk da suke hodi gabaki ɗaya in mutun ya koma tarihin wanda ya kirkiro kalakato a India zai ga cewa kirkiro ta da yadda suka aka biyo shubuhohin da suke bi suna fada ana musu raddi sun yi shubha a ilmance shi ba wannan ba namu da ba ilimi gare su ba a ilmance yana hodin shubha kuma malamai suna rubutu suna mushi raddi yana yi shubhohin shi ana yi mushi raddi duka kalakato yoshi ne ta abin nan alqur'aniyun ba su jima ba suka bayyana to sun yi tarbuce ana musu raddi akan duk wanda ka ji kalakato yanzu yana bayanin wasu shubhohi yana bayanin shubhohin shi a tabbace suke an dawwana su an rubuta su irin na su wannan Abdul Jabbar din da sauran wasu ɗan shubha duka na wannan ɗan jarida yana muku bayanin wanda jarida ce ma ke Rashid Ailal ɗan jarida ne ɗan aiken jarida wanda a dalilin wannan ya jima yana suna aiken shi ya koya kuma ya zo ya shiga da yake suka hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai Abdul Jabbar a cikin rubuce-rubucen shi suka kwaso in yazo yana cewa na kwan ina bincike nayi wane ne ƙarya ce wanda bai san asalin shubha ba zai tunanin kai ka kirkiro ta kai ne ra'asinta a ka dauko inda wasu suka hodi bi sai Rashid Ailal duk su suka kawo wannan shubhohin masu yawa
fi nas dars mara farko bainal hubb wal shauq
so da kuma bege shauq ya wuce al hubb ne ya wuce matsayin shi mataki ne so bismillah wani yaje kuma